Babban Hafsa mai kula da sashin aikace-aikace da ake saye a hedikwatar sojojin Najeriya kenan, Major General David Amadu ke karin haske kan wani gagarumin ake saye da rundunar sojan Najeriya za ta fara yau a jihohin Benue da Taraba, da kuma zai kunshi karin jihohin Kogi, Nasarawa, Kaduna da Niger. Da alamu dai wannan atisaye na musamman ne, duba da girma da muhimmancinsa. Runduna ta ɗaya da runduna ta biyu na sojojin Najeriya za su taka rawa a ciki baya ga ƙarin brigade ɗin da ke gadin fadar shugaban ƙasa, da mazaratan sojin nan na musamman na brigade ta 707, duk suna nan yanzu haka sun ja ɗamara sosai don fara wannan atisaye in an jima kaɗan. To ko menene ake son cimmawa da wannan atisaye? Ga Major General David Amadu. Wannan atisaye mai take I am Akpatuma ya zama wajibi duba da matsalar fashi da makami, satar mutane da ma satar shanu da yake tutu a jihohin Kaduna da Niger, da kuma miyagun laifuka da ake tattawa a jihar Kogi, da ma uwa uba rikicin manoma da mukiyaya, da kuma kashe-kashen da ƴan daba ke yi a jihohin Benue, Taraba da Nasarawa. Wannan babban barazanar tsaro ne da ke taruruwa a waɗannan jihohi, duk da hoɓɓasan da wasu jami'an tsaro suka yi a baya. A don haka dole ne sojoji yanzu su sa hannu don daƙile wannan matsala cikin gaugawa. Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka shine kakakin sojojin Najeriya.
Za a yi amfani da daman a jaddada ƙwarewa aiki ta sojoji, sannan kuma za a yi maganin wasu matsalolin tsaro da suka addabi waɗannan wurare, musamman kasan asarar rayukan da ake, da kuma ɓanna ta dukiya, da kuma sata jama'a.
Wannan atisaye wato Operation I am Akpatuma na zuwa ne bayan da runduna ta ɗaya ta sojan Najeriya ta kaddamar da wani atisaye mai suna Operation Karamin Goro a jihar Niger.
To wannan tanaji da gwamnatin jihar Niger ta yi da jiha da kuma sojan Najeriya na Karamin Goro ta fuskar runduna ta ɗaya, musamman ma kuma Brigade ta 31, kuma zai taimaka ga wannan sabon atisaye da za mu yi na Ayan Akpatuma.
Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka, Hassan Maina Kaina, Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.